أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ana cikin yammaci ko kuma dare na ranar 6 ga watan Ramadan shekara ta 2046 wanda ya daidai da 6 ga watan 2025. Ana roƙon Allah madaukakin sarki ya rusa mana ibadar da kuka gabatar cikin waɗannan kwanaki. Allah ya ba mu ikon yin da alkhairi cikin abin da ya rage. Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana. Allah ya ba mu ikon tsare alfarma ta wannan watan da ya farka da waɗannan kwanaki masu daraja. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana shari'a. Kamar yadda jiya muka fara karanta ayoyi na azumi, insha Allah za mu dora kan aya ta biyu. Wannan ne jiya kusa wannan?
Yawwa.
Jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya nufaci mu da karanta ayar farko cikin ayoyi 6 da yamba ce hukuncin azumi a dunkule. Mun karanta fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yace ya kuwa da suka bada gaskiya ga Allah an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka gabace ku tsammanin ku samu takawa. Insha Allah za mu ci gaba da aya ta 184, ita ce ayyamun ma'dudat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ayyamun ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يجي سوى أيام معدودات. وأنا كنت مكتشف وأزمت وسوى لكن كنت أقول أنت لا. فمن كان منكم مريضا. Wato in kalanne idan aka kwatanta da sauran kwanaki na shekara, mun kuna da kwanaki kusan 360 da motsi, muka ware kwana 29 ko 30 muka ce ku azumta. Idan aka cire 30 cikin 360 ai ba taɓa komai ba. Za mu ji dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan. Yace duk wanda ya kasance minkum daga cikin ku mariba majinyaci, jinyar da in yi azumi zai takura ko kuma cutar za ta karu ko kuma za ta yi jinkirin warkewa, wato jinyar da azumi zai mata tasiri. Awa ala safari ko kuma ya kasance a hali na tafiya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, malamai suka ce wanda ya kasance majinyaci ko ya kasance matafi sai ya sha to ya rama min ayyamin ukhar aw wasu kwanaki na gaba na shekara gabanin wani watan Ramadan yake kewayo amma wanda ya kasance majinyaci dunya sama sama ko ba ta da alaka da azumi tana ciwon yatsa kuma ba magani zai sha ba tana ciwon kunne ba magani zai sha ba dan maruru ko ciwon kai da ba shi da yawa sai da sha azumi bai azumi ko kuma ya kasance matafi tafiyar da ba ta da nisa daga nan zuwa dutse daga nan zuwa shiwarin daga nan zuwa wani waje da babu nisa zuwa isau ko daga nan zuwa har inda yake sama da haka amma dai tafiyar babu wahala ko da ta kai Bauchi ta kai Kano ko sama da haka ya kasance matafi sai bai sha ba kaga wannan ba za ka ce zai rama ba domin a zahirin ayar su ma za su rama wanda ya kasance majinyaci ko matafi fa'iddatun min ayyamin ukhra Allah subhanahu wa ta'ala yace sai suka sha ruwa mutane biyu nan to su kirga abinda suka sha na azumi surama min ayyamin ukhra wasu a wasu kwanaki na daban da ba watan Ramadan ba domin watan Ramadan yana daga cikin ibadar da ake cewa wato zamanin ibada da take mubayyaka zamani na azumin watan Ramadan ba zai taba yiwuwa ka sha azumi kuma kai azumin ba wato duk ranar da aka azumta kai ba kai azumin ba to ta riga ta wuce azumin watan Ramadan ba zai ka sha ruwa ba kuma ka sake yin rama ko a cikin wannan watan a'a ko dai a ce kai azumin ko kuma a ce mutun ya sha ruwa fa'iddatun min ayyamin ukhra yace wa 'ala alladhina yutiquna yace amma hukuncin da muka dora akan waɗannan da suke iya azumi sai suka sha ruwa fidyatun ta'am miskin so kuma mun dora musu fansar ciyar da miskin wannan suna cewa a farkon musulunci shekara farko da aka shara ta azumi an ba da dama har waɗanda za su yi azumin an ba da dama duk wanda yake so ya azumi duk wanda kuma ya gaba zai iya fito ya fanshi kansa ta hanyar ciyar da miskini guda wannan damar ta ci gaba da kasancewa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci watan azumi daga cikin ku aka sanar da ganin wata yana halin zaman gida yana lafiyayye to shi wannan falyasum wajibin sa ne azumci watan Ramadan wato an shafe wancan saukin da aka bayar a farkon musulunci lafiyar kalau kana halin zaman gida amma an kaga dama ba za ka yi azumi ba kawai abin da yake kanka sai ka ciyar da miskini lokacin da aka kai azumi subhanahu wa ta'ala yace faman tatawwa khairan duk wanda ya kara yayi tadawwu'i ya kallafa wa kansa wani alkhairi malamai suka ce zada fi qadri alfidya duk wanda ciyar da miskini daya aukansa sai ya ciyar da miskinai biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma ma saboda yana da wadata Allah madaukakin sarki yace fa huwa khairul lahu to shi yafi alkhairi a gare shi to ma Allah zai ba shi ladan waɗannan sauran guda tara da basu wajaba ba kansa wa an tasumu khairul lakum amma dai ku yi azumi shi yafi alkhairi a gare ku sama da ku sha ruwa in har za ku iya ku majinyata ko kuma ku yi azumin shi yafi alkhairi a gare ku in har za ku iya idan tafiyar ba ta wahalar da ku ba khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku da kun kasance kuna sanin tarin ladan azumi lokacin da kuka haɗu da Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama to wannan ayar kamar wacce muka karanta jiya ita ma ta kunshi hukunce-hukunce mabambanta Allah madaukakin sarki ya ce ayyamun ma'dudat wato kwanakin da muka ce ku azumta wasu kwanaki ne kididdigaggu in girga su za a yi ba su wuce kwana 30 ba mafi karancin su 29 mafi yawa 30 yasa malam ibnu jawzi yake cewa sai daga cikin malaman larabci ana ce mai zajjaj yace kutiba alaikumus siyam fi hadhihi al-ayyam abinda muka wajabta akan ku shine ku azumci waɗannan kwanakin su kadai sauran kwanaki na shekara idan harshe ko da shekara ta zage wuni mutum bai azumi babu kamu a kansa sai dai yayi wa kanshi asarar lada to dangane da waɗannan kwanakin uku malamai sun karu juna sani wasu kace sune talafatu ayyamin min kulli shahri sune kwanaki uku daga kowane wata wannan kafin a wajen tazimin watan ramadan kenan da wannan wajibi ne wasu suka ce a kwanaki uku a cikin kowane wata ko farko ko tsakiya ko karshe ko kuma kwanakin farin wata 13 14 15 sannan da ranar ashura idan ta kewayo wajibin musulmi ne ya azumi sannan dole ne musulmi ya azumci kwana uku a cikin kowane wata wannan gabanin a wajen ta azumin watan ramadan malai ce kauli na uku waɗannan kwanaki ayyaman ma'dudat da Allah madaukakin sarki ya faɗa ce sune kwanakin watan ramadan yace kuma wannan maganar ita tafi inganci abin da yasa ya kawo waɗannan zantuttukan mun malamai suna cewa da sallah da zakka da azumi da aikin haji duka an shar'anta su ne mataki a hankali ba lokaci da aka ce wa mutane zo su azumci wata ɗaya ba mutumin da bai iya azumin kwana ɗaya ba ai ba za ka zo ka ce mai azumin wata guda ba suka ce sai da aka fara tarbiyyantar musulmai akan su azumci kwana uku a kowane wata da suka saba da wannan sai aka ƙara musu da ranar ashura da suka saba da wannan an yi shekaru a haka sai Allah madaukakin sarki ya ce yanzu kuma duk lokacin da aka ce watan ramadan ya ce wayo an ga wata ko azumce shi gabaki ɗaya aka sallah suka ce an fara da raka'a biyu da safiya raka'a biyu da maraice da haka aka fara yin sallah har zuwa karshen shekara ta goma ko kuma cikin shekara ta goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ta Isra'i daga garin Makka zuwa Baitul Maqdis Palestine daga nan kuma aka yi sama ta bakwai da shi ya gana da Allah madaukakin sarki ya karbo salloli guda biyar bayan an saba da waɗancan guda biyu su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi a can garin Makka inda an yi sallah a can garin Makka a shekara ta goma aka saukar da sallah azumi kuma an saukar da wajibcinsa kamar yadda muka jijiya a shekara ta biyu bayan hijira watanni kenan ko kuma wata ɗaya da 'yan kwanaki gabanin yakin Badar to Allah madaukakin sarki yake cewa ko kuma Ibnu Kathir yake cewa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin gwargwadon azumi na watan ramadan wato kwana nawa za a yi wa annahu laysa fi kulli yawmin ba wai dukkan kwanakin shekara aka ce ku yi azumi ba ballanta na ku ce yayi muku wahala yasa dai daga cikin malaman tafsiri da ake cewa Imam Sa'di yake cewa Allah madaukakin sarki ya ambata mana saboda kwanakin da yace mu azumta ɗan kaɗan ne domin a karanta mana abu mu ji saukin sa a cikin zukatanmu wani zai ji cewa kiristoci suna azumi 40 ai mun ji ta azumi 40 ya hukun su suka kallafa wa kansu ai suna yin 40 ne wasu ma suna yin kusan 47 amma abinda Allah madaukakin sarki ya saukar a gare mu ko nawa ma aka ce su yi mu an ce mu azumci wata ne guda to yace Allah madaukakin sarki ya kawo mana shine ta siga da wani sabon da zai nuna cewa ai ba sai kun damu ba kada abun ya tsorata ku ayyaman ma'dudatin ni an kwanaki ne kididdigaggu yanzu yau an yi azumi shida kamar wasa an yi azumi shida to shi ake cewa azumi saura wata biyu saura wata ɗaya saura sati ɗaya yau za a duba wata azumin watan ramadana ya kama yanzu dai mutum ko ya gaskata ko kare gaskata an yi azumi shida to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ma'dudat kwanaki ne yan kaɗan ai aikin alkhairi a cikin su kuma su za azumta Allah Ibnu Kathir ne yake cewa dai Allah ya suka ala nufusi fa tad'ufa domin kada a ce a domin kada wannan ya kuntata da rayuka sai ya zama to sun yi rauni alhamdulillahi wa ada'i dangane da dukkan wannan wajibi na Allah madaukakin sarki da kuma sauke nauyi bal fi ayyamin ma'dudat abinda aka ce azumta wasu kwanaki ne yan kaɗan yace wannan ya kasance a farkon musulunci lokacin da suke azumtar kwana uku daga kowane wata sai aka shafe wannan ibada ta azumi ta farko na cewa abin da yake wajibi akan musulmi zai azumci kwana uku da kowace wata ai kun ga wannan ma ya fi wahala inda idan ka tattara uku uku a watanni sha biyu lalle zai iya daura wannan da ake yi uku sau sha biyu na zai bayan 36 ko 36 ya ma fi azumin watan Ramadan yace wa qadru ya hakika an rawaito أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا. أذن يا كسنة كرم فرقه كما يبدو أن الأمم من السقباتهم وتوسنا أذن ترقوانا أكون وطا. الرويت وانا دقى معاذ بن جبل دا عبد الله بن مسعود دا عبد الله بن عباس دا عطاء وانا التابعين بسهابي با دا قتادة فيما تابعين الماجد الأنس بن مالك دا أبا حاكم المزاحم سيطار دا شوى ولن يزل هذا مشروعا wajibci da Allah madaukakin sarki ya kallafa akan al'ummomi gaba daya shine su azumci kwana uku a cikin kowace wata yace wannan bai wuce ba shine abinda Allah ya shar'anta min zamanin Nuhu ila an nasakha Allah dalika bi siyam shahr Ramadan tun zamanin annabi Nuhu haka Allah ya kallafa wa al'ummomi kowace al'umma in ta zo a kowace wata Allah madaukakin sarki ya wajibta azumci kwana uku kaga ba ware ba ba iyakance ba kwana uku kawai yace tun zamanin annabi Nuhu har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka shafe wannan hukunci a shekara ta biyu aka ce azumci wata guda wancan kuma ya koma ya zama ta dauri Allah madaukakin sarki yace fa man kana minkum mariba tunda an ce ai azumi tabbas ba kowa ne zai iya yin azumi ba wata azumi zai iya riskar wani yana halin jinya wata azumi zai iya kewayowa wani yana halin balagoro yana halin tafiya wata azumi zai iya kewayowa wata tana cikin jinin haila ko kuma jini na haihuwa jini na biki Allah madaukakin sarki sai ya fara ware waɗanda suke ma'abota uzuri domin wannan ayar ta karkasa mana musulmai malamai suka ce kusan gida uku akwai waɗanda za su yi azumin a bisa wajibi akwai waɗanda za su sha azumi amma su ciyar domin su uzurin da yake tare da su baya taba rabuwa da su kamar dattijo da dattijuwa domin dattijo kullum kara rauni yake yau bai iya azumi ba baka tsammanin gobe zai iya ko jibi ko bayan shekara daya domin yau shekara ta 80 wata shekara ta 81 idan aka tafi 82 haka zai yi ta rauni suka ce da wanda yake da jinyar da ba a tsammanin za ta warke ko kuma likitoci sun ce a tarihi waɗanda aka samu sun warke daga jinyar da ba su da yawa to irin waɗannan su ne waɗanda za su daga shan azumi za su iya ciyarwa in sun ga dama su ciyar duk lokacin da musulmai suka kai azumi su ma su ba ni sini ya sha ruwa da wannan in suka so su bari sai an gama azumi su ciyar da miskinai kwana 30 in sun so tun daga farkon azumi ma su ciyar kwanaki 30 Allah su ciyar da miskinai in yayi 29 kaga an yi azumi 30 dole ne sai a kara guda Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai kashi na uku waɗanda za su sha azumi su kuma su yi siraba su ne waɗanda suke tare da wani uzuri karɓaffe a shari'ar musulunci amma zai iya rabuwa da su bayan azumi waɗannan haramun ne su ciyar su ba za su ciyar ba shine kamar majibuci ko wanda yake gadan asibiti ko wani da wani uzuri da ya bijiro mai na jinya to shi zai sha azumi idan wannan jinyar tana da alaka da azumi ko kuma azumi zai yi tasiri a kanta kamar yadda za mu Allah madaukakin sarki ya ce fa man kana minkum mariba duk wanda ya kasance majinyaci daga cikin aw ala safari ko kuma ya kasance a hali na tafiya menene hukuncin sa yace fa iddatu min ayyamin ukha suka ce sai ya sha domin in majinyaci bai sha azumi ba baka ce rama idan matafi bai sha azumi ba baza kallafa mai rabu ko ba to duk wanda ya kasance majinyaci ko matafi fa aftar suka ce wannan aka shafe aya sai ya sha azumi fa iddatu min ayyamin ukhra to yakida ya kwanakin da ya sha azumi ya rama a wasu kwanaki na daban a wajen watan Ramadan domin watan Ramadan wajibi ne wanda yake kuntatacce ba zai yi ka sha azumi a cikin watan kuma ka rama azumin ba a cikin watan ba zai yi ba domin akwai ibadu da Allah madaukakin sarki ya shar'anta da zamanin su yake da fadi zaka iya yin su har kai wasu wanda bai samu a farkon lokaci ba zai samu a ƙarshen lokaci kamar lokaci na sallar azhar yana da tsayi har zuwa sallar asar sai lokaci na sallar isha yana da tsayi shi ma tun daga buyar shafaki ko har zuwa ketowar alfijir duka lokaci ne na isha idan mutum ya samu ya riska ko kuma zuwa tsakiyar dare kamar yadda wasu suka tafi akai to haka wasu daga cikin wajibai da Allah madaukakin sarki ya bayar su zamanin su yana da fadi zaka iya yin su idan baka yi daidai baka sake yi duka ana samu idan mutum yayi sallah bata yi ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da wancan sahabin yace mai irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah baka yi ba to su zaka iya yi har ka sake yin nafilfili amma azumi na watan Ramadan ko wannan wata na Ramadan azumin mutane guda 29 ko guda 30 Allah madaukakin sarki yasa ko dai musulmi a samu ya azumci yin nan ko kuma bai azumta ba sannan ba zai yi a ce bai azumci yin ba saboda wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a kuma a ce ya rama a cikin wannan watan to dole sai dai ya rama min ayyami ukhra to malamai sun tattauna dangane da wannan jinyar da tafiya shin ko wace jinya ce ake shan azumi sa'annan ko wace tafiya ce ake sha mata azumi malai ibn jawzi yake cewa walaysa al-marad was-safar 'ala al-itlaq ita jinya da kuma tafiya ba wai a sake suke ba duk jinyar da tazo kawai a ce a sha mata azumi duk da an rawaito wannan daga wasu daga cikin magabata suka ce ko ciwon kai wasu ga ce an shiga wani ya shiga cikin daki na malaminsu ɗaya daga cikin tabi'ai babba ne kuma mashhuri yace sai tarar da shi yana cin abinci a yini na Ramadan sai Allah ya gafarta mana baka azumi ne yace wallahi maruru ne fito sai nuna mai magabaci ne kuma a fahimtar sa abinda ya tafi akai dangane da fassarar ayar duk wata jinya amma abinda galibin malamai suka tafi akai da jumhurul al'umma tunda kan sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau shine jumhuri sun tafi akai wannan jinyar da take azumi yake mata tasiri ko kuma jinyar da take da alaka da azumi tunda wannan fahimta ce in kaga wani yana kai ba za ka kausa samai lafazi ba domin wannan shine lafazi na alqur'ani da alqur'ani ya saki maganar fa man alqur'ani ya saki kalma ta jinya sa'annan ya dan fara sauki na shan azumi akai sanan alqur'ani ya saki kalma ta tafiya kawai yace sa'annan aka dan fara sauki na shan azumi akai saboda haka in kaga wani yazo da wannan fahimtar wani ya tafi daga nan zuwa shiwari ya sha azumi karkace mai ne wasa da addini a kowa Allah madaukakin sarki zai mai hisabi da abin da ya san shine a gurgurdan ilimin sa ko kuma abin da ya gamsu da shi Allah subhanahu wataala ya dace da kuma jinya da take da alaka da azumi to yace wannan jinya da Allah madaukakin sarki ya fada yace wanda yayi ta zai iya shan azumi da tafiya da Allah madaukakin sarki ya dan fara ya rataye saukin shan azumi da su yace ba wai a sake suke ba kowace jinya da kowace tafiya yace fa innal marida idan lam yadurra bi sawm lam yajuz lahu al-fitr to domin shi majinyaci mara lafiya idan har azumi bai cutar da shi ba ta hanyar ƙara cutar ko kuma jinkirtar da warkewar wannan cutar ko kuma ya shiga cikin wata wahala da ba zai iya jure mata ba yace lam yajuz lahu al-fitr irin wannan to bai halatta ya sha azumi ba domin duk wanda jinyarsa ta kai shiga idan yayi azumi zai sha bakar wahala ya rataye sauki to irin wannan mutumin shi haramun ne ma yayi azumi yace ba wai a sake haramun ne azumi duk wanda zai sha wahalar da ba zai iya jure mata ba ko a zo ana kai azumi da kyar ana suma ko ana faduwa ko ana shidewa ko wani abu da ya danganci irin wannan zai samu mutum irin waɗannan haramun ne su yi azumi to mallam madaukakin sarki yana faɗa wala tuntubi aidiku ila dahlukati kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka sannan addini da rai ake yi da wannan gangantacin shi yasa musulunci yana tattalin rayuka na mutane domin daga zara an ce babu rai ai ma'abocin wannan jikin wato babu magana da shi yasa duk abin da zai cuci mutane zai cutar da mutane in na ci ne an haramta idan na sha ne an haramta sannan idan mutum zai sha wahalar da ba zai iya jure mata ba nan ma sauki na shari'a yakan shigo shine idza dafa al'amru attasa ittasa duk lokacin da al'amari ya kuntata sai kaga sauki na shari'a ya zo ya fada da insha Allah madaukakin sarki ya dace da yace wa innamar rukhsatu mawqufa ala ziyadati al-marad bi sawq wannan saukin da Allah madaukakin sarki ya bayar ta tsayu ne akan karuwar jinya ta hanyar azumi duk azumin da ko kuma duk mai jinyar da in yi azumi likita ya tabbatar mai da cewa jinyar nan za ta karu haramun ne azumi domin zai cutar da kansa. Wato falsafar musulunci tana da irin musulunci akan wannan shine wannan jikin da wannan ran ba naka bane. Allah madaukakin sarki shi ya baka wannan fa khafihi min ruhihi babu mu annabi Adam. Allah ya busa mai rai daga gare shi. To shi yasa a musulunci haramun ne mutun ya kashe kansa. Haramun ne mutun ya cutar da kansa. Tun ba zai ce ai raina ne. Ai ganga jiki na ne. Ai kaza na wani sai abin da naga dama ne da shi. A musulunci babu sai abin da naga dama. Subhanahu wa ta'ala shi ya baka aro na wannan ran, sannan dole ka sarrafa wannan jikin da Allah madaukakin sarki ya maka gurgudan yadda Allah madaukakin sarki yake so. Haka ran kamar yadda ba kai ka busa wa kanka ba ba za ka zo mutum ya kashe kansa ba. Wanda ya kashe kansa yana cikin hatsari cikin ranar tashin alkiyama na shiga wuta. Sai dai Allah madaukakin sarki ya gafarta mai gurgudan wani aiki ko wani sirri da yake tsakanin su da shi. To mallam yake cewa اتفق العلماء ان السفر مقدم ما لم ين مسلمين sun hadu akan cewar tafiyan nan iyakantacciya ce. Tafiyar da aka halatta a sha azumi iyakantacciya ce, wato akwai gurgudanta. Wannan jumhurin malamai ke nan. Sannan sai suka yi sabani dangane da yayin ne san tafiya da za a sha mata azumi. Tunda dama istihadi ne wannan. Allah madaukakin sarki cewa yi tafiya. To shi yasa kullun galibi idan ka ga ana sabani to ko dai babu nassi aya da hadisi ko kuma wani nassin ya isa gare shi kamar hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da ya gamsu da ita sai ya karba. Wancan kuma bai ma ji labarin wannan hadisin ba sai ba da labari ta sai ba da amsa da fatawarsa. Ko kuma an samu ga ayar amma kuma tana da harshen da wannan ya dau wannan fahimtar wannan ya dau wata fahimta. To wannan duk yana daga cikin sabubba na sabani domin wasu mutane da zuke yin su da karatu sai ka ji wani yana cewa malamai suna kulla da wannan yace ya halatta wancan yace ya haramta. Shi bai san me aka yi wata irin wahala aka sha baka kafin a zo a ce mai ya halatta. Bai san wata irin wahala aka sha baka kafin a zo a ce mai ya haramta. Shi iya abin da ya sani halal da haram. Wata matsalar sai an fi wata, wata matsalar sai an kwanaki, wata matsalar sai an shekaru, wata matsalar sai a tara malamai su yi kwana uku a waje amma su tashi ba tare da me an samar da wani ra'ayi da suka haɗu a kai ba. Amma duk lokacin da nassi ya zo wanda yake suna cewa qat'i, wato take yake kamar wanda ya ambaci adadi, Allah madaukakin sarki ya ce fajliduhum 80 jaldatan waɗanda suka yi kasafi ko wala taqbalu lahum shahadatan abada, ku yi musu bulala 80. Ka ta wajin malamai sun yi sabani akan dangane da hukuncin wanda ya kasafi. Akwai malamin da ya ce 90 ko akwai malamin da ya ce 70 dan adadi ya kaka ambata 80 ita ce 80 ba za a taɓa yin saɓani ba. Kama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu ababe sai aka bada sai ayat ta zo da wasu kalmomi ko da wani salo na harshen dabu. To shi yasa wannan malamin sai ya dau wannan fahimtar, wancan ya dau wata fahimta, sai kaga an samu fatawoyi biyu waɗanda wani lokaci sun yi hannun riga da juna. To dangane da waɗanda suka ce tafiyar da za a sha mata azumi tana da iyaka tana da gurgudu, su ne jumhurin malamai. Su kuma sun yi saɓani yaya iyakar take, kilomita nawa ne tafiyar, a yanzu kilomita nawa za a ci, a baya tafiyar kwana nawa ne. To sai ce Imam Ahmad da Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce aqalluhu masiratu 16 farsakhan, shine yumani mafi karancin tafiyar da za a sha azumi domin ta ita ce tafiyar da aka yi farsafi 16, wato tafiyar kwana biyu irin tafiyar wancan lokacin. A yanzu kusan mil 40 ko 42 wani kaulin a cikin malikiyan sai su kai ma kusan 47. Imam Abu Hanifa da Nu'man da almajiransa suka ce mafi karancin tafiyar da za a sha mata azumi ita ce tafiyar kwana uku, wato farsaki 24. Farsaki 8 shine tafiyar kwana ɗaya, 16 tafiyar kwana biyu, 24 tafiyar kwana uku kenan. Shi ya ce sai an yi tafiyar da nisan ta ya kai kwana uku a tafiya irin ta da akan dabba, to irin wannan ne za a sha mata azumi. Imam al-Auza'i shi yake cewa faqihu ahli shafi'i babban malami ne a can Sham kuma malamin hadisi yace afanduhu marhalatu yawmin mafi karancin tafiyar da za a sha mata azumi ita ce tafiyar kwana daya mun kaga yanzu tafiyar ce ta yan awanni to wasu daga cikin malamai sai suka tafi akan annan safar ghairu muqaddam tafiyar da za a sha mata azumi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace ta a sake a cikin alqur'ani to abata haka duk wani abu da ake kira tafiya a al'ada na mazauna wani gari in dai suna kiran wannan tafiya idan mutum ya je wajen ana cewa wani yayi tafiya to zai iya shan azumi wannan Ibnu Juzay al-Gharnafi ya kawo cikin tafsirinsa yake cewa wa laysa fil ayati ma yaqtadi ta'did as-safari to bidalika qala al-zahiriyya cikin wannan aya babu wani abu da ya kunshi iyakance tafiyar da za a sha mata azumi wannan kuma ita ce fatawar galibin malamai a wannan lokacin ko kuma da yawa daga cikin malamai a wannan zamani abinda yasa suka ce duk abin da ake kira tafiya za a iya sha masa azumi suka ce domin ita tafiya ba wata aba bace da zaka iya aunawa yanzu jinya za a iya aunata likita zai ce ba za ka iya azumi ba kar kai kuma idan kai ka san saura in kai ba za a wani lafiya ba sai dai Allah ke amma tafiya baka isa ka ce wannan tafiyar tafiyar ba ta da nisa amma baka isa ka ce za ta yi sauki ba ko za ta yi wahala tafiyar da take ba ta da nisa za ta iya komawa ita tafi wahala tafiyar da take da nisa kuma in Allah madaukakin sarki ya kawo sauki aka samu mota mai kyau ba ta tsaya ba tafiya lafiya lau sai su isa mai tafiya wanda sai ya kama hanyar Abuja ne tafi babu goslo mota mai kyau ba kaza hanya a bude sai ya san wani da ya kama hanyar Kano sai zai sha bakar wahala mota ta lalace ya rasa yadda zai ruwa ya mai duka da sauransu to shi yasa saboda irin wannan abin da yake bijirowa a tafiya sai malamai suka ce ita tafiya kawai a bata a bude duk wanda ya tafiya a bashi dama ya sha azumi duk abin da ake kira tafiya a al'adar wani gari ko wata maraya ko wata ƙasa ko mutane da suke zaune a wani waje to a ba mutum dama ya sha azumi domin baka yi saka ce wannan tafiyar ko da ba ta da nisa baka yi saka ce za ta zo da sauki ba wancan tafiyar da take da nisa kuma nan ma za ta iya zuwa da sauki to yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo zamanin da mutane biyu za su tashi daga nan sai malamai suka ce ɗaya Lagos zai tafi ɗaya kuma Kano mai tafiya Lagos ya sauka har ya ci abinci ko ya huta ko ya wanka ko ya je kama wasu hidindimu wanda zai je Kano bai isa ba shi ya tafi a jirgi wannan ya tafi a mota to wannan kuma ya zakai da shi an yi lokacin da ake zuwa Saudi a cikin awa hudu da sai an yi tafiyar wata da watanni kusan shirin shekara guda suke to sai malamai suka ce akwai irin waɗannan hukuncen a shari'ar musulunci su baka isa ka iyakance su ba yace su wani lokaci sai ake ɗauke da Allah madaukakin sarki ya ɗanfara hukunci da su haka ake bari suka ce misalin kisa yanzu mutum zai iya kisa yayi harbi da bindiga idan ko zo ka kama shi sai ce a'a ni ban yi niyyar kashe shi ba sai ce ake zufa ka da bai shi ce wallahi ni ban yi niyyar kashe shi ba to yanzu kai da shi ba ma ganin abin da ke cikin zukata to yanzu an tarar da wani yayi kisa sannan ya ce bai bukaci kashe wannan mutumin ba sannan mu mun isa mu tsaka kirjinsa mu ga abin da yake cike ba shin da gaske yake ko ƙarya yake to malamai sai suka ce sai aka ɗauke hukuncin daga niyya ta kisa ko rashin niyya aka maida aka ɗanfara hukunci zuwa ga da meye kisar da meye kisar idan ya je samu wata wuta aka samu mai kaifi ya zo sai da ya nemi menene kokon zuciya ake cewa ya taba mai wukar kaga wannan duk rantsuwar da zai yi ko zai rantsuwa 100 ba za a taba gaskata shi ba akan bayyanar kashe wannan mutumin ba da fata an fahimta sai aka dauke hukuncin daga maganar zuciya don ba mu san mu gano abin da yake ciki ba sai aka dora akan da me aka yi kisan abin da aka yi kisan da shi to haka nan ma tafiya tunda dai ba mu isa mu ba da hukunci daya akan cewa wannan tafiyar za a sha wahala a ciki ba ko wannan tafiyar ba za a sha wahala ba har wanda ya hau jirgin wani abu zai iya faruwa shi ma a ce an yi saukar gaggawa jirgi ya tashi daga nan sai ya lalace a sama na'ura ce sai a ce an yi saukar gaggawa a Kano shi ma sai ya zo daga tafiyar awa ɗaya sai ta koma ta zama mai awa biyar kuma na abin da ya danganci haka to baka da dai wani ma'auni to irin waɗannan shari'a shi yasa malamai suke cewa akan dauke hukunci daga irin wannan abin da ba shi da wata ka'ida guda daya da za a iya aunawa sai a maida shi kawai aka ce tafiya kawai suka ce dan far hukuncin da tafiya ba wahalar da take cikin tafiyar ba ai baka isa kace wannan tafiyar tana da wahala a hakika ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya shirye ta mu almuhim duk abin da ake kira tafiya a al'ada malamai suka ce mutun yana da dama ya sha azumi amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya bada karshen aya wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamu in har kun san ba za ku sha wahala ba a tafiyar ko kuma al'ada al'adanci wanda yi wannan tafiyar babu wahala ko kuma an saba da yin ta ko wani abu dai da ya danganci wannan ko kuma mutum zai iya jurewa yana da lafiya shi irin wannan yayi azumi halin irin wannan tafiyar da ba ta da nisa yafi alkhairi jalla madaukakin sarki ce da kun kasance kuna sanin girman ladan azumi idan kuka tarar da shi ranar tashin alkiyama to idan aka ce kar ku yi da kun yi wannan azumi aka duk wanda yake da jinyar da bata kai ta kawo ba bata da yawa zai iya jure wayin azumi duk da an bashi sauki amma shi ma Allah madaukakin sarki yace yayi azumin shi yafi alkhairi dangane da ita ma tafiya har ila yau Imam Qurtubi alaihi rahmatullah yake cewa malamai nan nau'in tafiyar shi zai kawo akwai tafiya ta ibada akwai ta kamar jihadi da neman ilimi akwai tafiya ta mubahi ta halacci kamar tafiya ta kasuwanci sannan akwai tafiya ta sabo zai tafi dina wani gari shin wannan ya halatta ya halatta sai azumi ya halatta ya kasu dangane da ko kuma zai halatta wani biki ko wani wasa ko zai tafi wani abu dai dan Allah madaukakin sarki ya haramta akwai ko ba zai tafi sane misali zai tafi sane wata kasuwa kamar yadda wasu marasa tsoro Allah suke ko zai tafi sane sauke duk ana yi visa zai amma saka zai tafi to shin me wannan tafiyar ya halatta ya sha azumi ko bai halatta ya sha ba ya halatta ya kasuru ko bai halatta ya ba na san dai malamai ba za su yi sabani ba akan cewar wanda ya tafi jihadi zai sha azumi ba za a yi sabani ba akan wanda ya tafi neman ilimi daga nan zuwa China zai sha azumi to malam Imam Qurtubi yake cewa malamai sun karu juna sani dangane da tafiya da nau'o'in ta tafiyar da ya halatta a sha azumi ko kuma wacce bai halatta a sha azumi ba tafiyar da ya halatta a mata kasuru domin da shan azumi da kasuru duka malamai sukan ce sukan tafi bai da bayan sun hadu akan cewa tafiyar da ita ce duk tafiyar da Allah tafiya ta ibada ce kamar jihadi da tafiya ta aikin hajji san sani ko a jirgin ne tana da dar wahala awa hudu za a yi da motsi to yace malamai suna sadar da duk wani aiki da Allah madaukakin sarki yace ayi zuwa ga wannan nau'i na ibada tafiya ta da'a ita ce tafiyar aikin hajji da jihadi tafiya domin ya garka furai haka suka ce sadar da zumunci to ana dan farawa da wannan neman ilimi zai tafi wani gari duk ana dan farawa da wannan ibada haka ake da tafiya ta neman abinci akwai safaru ibadatin tafiyar da Allah madaukakin sarki ya halatta shine tafiyar ita ce tafiyar kasuwanci misali dan kasuwa ne zai je Kano zai je Kaduna zai je Lagos zai je ina ne to malamai suka ce irin waɗannan tafiyar musamman tafiyar ta kasuwa sadar da zumunci da sauransu akwai malaman da suka tsaurara suka ce su din ma ba za a sha azumi ba ba za a yi kasuru ba akwai waɗanda suka halatta amma Imam Qurtubi yace wannan fadin shine arjahu shi ya fi rinjaye to mai Allah madaukakin sarki shi ya izini da aje shi izini da sadar da zumunci subhanahu wataala ya halatta kasuwanci har an ba da wani sauki na shari'a dangane da kasuwanci subhanahu wataala a karshen suratu al-muzammil yake fada inna rabbaka ya'lamu kum annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak har inda yake cewa wa akharuna yadribuna fil ardh yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah musani a farkon musulunci wajibin musulmi ne ya tashi yin sallar dare kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sallar dare tare da musulmai tsawon watanni da yawa har zuwa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya shafe wajibin a hakkin musulmai aka tabbatar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har yabar duniya shi wajibi ne a kansa ya yi sallah da daddare wa minal layli fatahajjaj bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to Allah madaukakin sarki daga cikin dalilan da yasa ya dage wannan wajibi na yin sallar dare akan musulmai yace alima an sa yakunu minkum marda akwai jinya Allah ya san cewa daga cikin ku za a samu majinyata to an kace majinyaci ya take ya sallar dare wani ma bai san inda yake ba wa akharuna yadribuna fil ardi wasu kuma daban-daban majinyatan ba su ma suna da wani uzuri na daban su kuma suna bugawa a ban kasa wato suna tafiya yabtaguna min fadlillah suna tafiya suna nema daga falalar Allah kasuwanci yace wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma uzurin su uzuri ne karbabbe uzuri ne daraja domin suna yaki ne domin daukaka kalmar Allah suna ya karka furai irin waɗannan idan kace sai sun yi jihadi bayan an je an wuni ana ya karka furai da rana an kace sai an yi sallar dare ai ka kallafa musu abin da ba za su iya ba ana buƙatar a huta da dare Allah ya ce to saboda waɗannan uzurarka yanzu ba wajibi bane ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mutun yayi sallar dare amma kun ga da aka dage wannan wajibin Allah madaukakin sarki ya dan fara da waɗannan ababa kuma ba ma yin sallar daren kuma babu ɗaya daga cikin kuzurar dukkan nan a galibi da yake tare da mu Allah subhanahu wataala ya shirye mu to ya halatta da mutumin da yayi tafiyar sadar da zumunci ya shaya zumunci mutumin da yayi tafiya ta kasuwanci dama ya saba yi amma fa Allah madaukakin sarki alimun bidati sudur masani ne dangane da abin da ke cikin kiraza kar wani saboda zafi yayi yawa ko kuma ya ga azumi ya wahal da shi kawai yazo ya kirkire tafiya rana daya dan zai sha azumi Allah madaukakin sarki ba zai bar mutum ba shi ya san niyoyi idan kai wa mutane wayo baka isaka yaudari mahaliccin ka ba subhanahu wataala mu'mini da ba zai yi haka ba amma tafiyar ta tarar da mutum ko rasuwa aka yi a kauye ko a wani waje ko kuma akwai bukatar dai a jaida ko kuma dama dan kasuwa ne babu yadda zai dole sai ya je ya saro ya zo ya sayar baka isaka ana shi tafiya ba ko direba ne to wannan ya alatta a gare su sha azumi idan suna da bukatar shan amma idan babu bukata wahala ce yar kadan da za a iya jure mata Allah madaukakin sarki yace wa anta sumu khairul lakum kullum mu dinga tuna wannan duk wanda zai sha azumi ya tuna wannan bigire na aya ku yi azumin fa shi yafi alkhairi a gare ku domin lokacin da zaka zo ka rama azumi ai ba lokaci ne da yake da falalar watan ramadana ba shi yasa magabata na kwarai ba sa wasa da shan azumi sai uzuri ya kai uzuri da Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan ne suke shan azumi akai Allah subhanahu wataala ya datar da to sai nau'i na tafiya ko kuma nau'i na uku na tafiye tafiye suka ce safarul asi tafiyar mai saban Allah madaukakin sarki ko safarul ma'siya tafiyar saban Allah wanda zai tafi sani zai tafi sata zai tafi saban Allah zai tafi aikin asha sun yi alkawari da wata za su haɗu a wani gari da sauransu to shin wannan ya halatta yi kasuru ya halatta ya sha azumi ko bai halatta ba wasu suka ce ya halatta ya sha domin tafiya aka ce wasu malamai suka ce la ba zai sha azumi ba domin sauki na shari'a da sauki da yazo daga Allah madaukakin sarki abin kunya ne na irin wannan tafiya a ce an ya jingina kanshi zuwa gare shi kuma ba mai izini yayi wannan aikin ba tunda dai ba mai izini yayi wannan tafiyar ba kaga ba shi da hurumin ya dauki duk wani sauki daga Allah madaukakin sarki duk da saukin da yazo daga Allah ana so mutun ya dauka sai sa zamu ji a gaba dangane da majinyaci da zai iya azumi zai iya jurewa yayi azumi wahalar da zai sha bata da yawa matafi da zai iya jurewa yayi azumi saboda wahalar da zai sha bata da yawa ko tafiyar sa bata da yawa ko kuma yana da wata hanya ta hutu ko a jirgi zai tafi irin waɗannan su ma malamai sun tattauna yayi azumin shi yafi alkhairi a gare shi ko kuma ya sha azumin shi ne yafi alkhairi duka malamai sun yi bayani to dangane da wanda yake tafiya ta sako tafiyar da Allah madaukakin sarki bai izini ba tafiyar da za a je ayi abinda Allah madaukakin sarki baya so wannan malamai suka ce abin da yafi rinjaye shine ba zai kasaru ba sannan kuma ba zai sha azumi ba Ibnu Athiyya ya faɗi wannan cikin tafsirin sa gurgurdan tafiyar da za a sha azumi a wajen Imam Malik yace ita ce tafiyar da ake kasaru ko kuma sha azumi a wajen su wajen mil 40 da wani abu duk da wannan ma akwai malamai da yawa da suka tafi akan mazhabi na mutanen zahiriya wanda suke tafiya akan zahiri nasi suna cewa duk abin da Allah madaukakin sa duk abin da ake kira tafiya a al'adar mutanen wani gari in wani ya fita daga garin su ya je wannan wajen ana cewa yayi tafiya to yana da dama yayi kasuru sannan yana da dama ya sha azumi Allah madaukakin sarki ya datar da mu
tafiyar da za a sha azumi a wajen imam malik yace ita ce tafiyar da ake kasuru
to sai sabanin malamai dangane da mutumin da ya halatta sha azumi majinyaci ko matafi
nafsi suna cewa duk abin da Allah madaukakin sarki
amma uzurin da yake tare da shi ba wani ko kuma idan yi azumin ba zai sha wahala ba wahalar da ta kai ta kawo domin wannan wahalar malamai sun yi bayani ta cikin littattafai na usulul fiqh suka ce ita mashakka suke kira da larabci wannan wahalar ana kasata gida biyu akwai mashakkatul mutahammala akwai mashakkatul ghairu mutahammala akwai wahalar da za a iya dure mata ita ce aka dan fara hukunce hukunce na shari'a da ita akwai wahalar da dan adam ba zai iya dure mata ba babu wani abu daya daga cikin aikace aikacen musulunci ko hukunce hukuncen musulunci da aka dan fara ta da irin wannan wahalar to waccan ta farko da hukunce hukuncen Allah madaukakin sarki zaka samu basu kukuta a barinta ba kamar sallah da Allah madaukakin sarki ya kira ta yace wa inna ala kabiratun ko illa ala al-khashi'in sallah tana da thaqilatun shaqqa tana da nauyi tana da wahala sai ga masu tsoron Allah madaukakin sarki wadanda zakatun su ga nasu da imani su kadan ne ba sa jin wahalar sallah amma sallah tana da nauyi sannan duk imanin mutum ya san azumi ba yana da wahala amma wahala ce da za a iya jure mata aikin haji suka ce ibada ce da take da dadi kuma take da wahala a lokaci guda saboda dadin shi yake sa mutum ya daina jin wahalar gabaki daya haka zakka tana da wahala sai an yake zuciya an yake shaitan kafin a yi ibada ita to dukan hukunce hukunce suka ce dole sai ka samu wani abu na wahala a ciki amma wannan wahalar za a iya jure mata har ma idan aka tarar da wani daga cikin musulmi mutum daya biyu uku hudu su ibadar ta tarar da su suna cikin wani yanayin da ba za su iya yi ba har ta wannan wahalar yar kadan ba za su iya jure mata ba kamar matafi kenan da majinyacin su kuma sai Allah madaukakin sarki ya musu wani hukunci na daban aka ce wani lokaci a yafe wa mutum ibadar gabaki da wani lokaci a ce in sun samu dama su rama wani lokaci a rage ibadar kamar yadda yake a cikin kasuru Allah subhanahu wa ta'ala ya dace ka to malamai sun tattauna dangane da mutum da yake da jinya amma zai iya jurewa ya azumi da mutumin da zai yi tafiyar da ba ta da wahala a al'adance ko kuma tafiyar da take cike da hutu kamar mai tafiya a jirgi tafiyar rabin awa tafiyar awa daya awa biyu kazare wanda zai tafi a jirgi cikin irin waɗannan abin da yake alkhairi a gare su shine su sha azumi ko kuma abin da yake alkhairi a gare su shine su yi azumi Allah madaukakin sarki ya ba su dama dole mu rike wannan su waɗannan Allah ya ba su dama su yi azumi Allah ya ba su dama su sha kai Allah ya ba su dama su sha azumi to amma tunda su za su iya jurewa su yi azumi shin su yi azumin shi fi alkhairi a gare su saboda ladan azumi da falalar watan Ramadan ko kuma su sha azumin su dauki sauki na Allah madaukakin sarki har wanda ya dauki saukin fa zai samu lada ya kamata mu fahimci wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu sadaka ce Allah ya muku da wannan saukin na kasu da sauki na shan azumi da sauran sauki da Allah madaukakin sarki kawai a cikin hukunce hukunce yace saboda haka ku karbi sadaka ta Allah madaukakin sarki to wasu suka kafa hujja da wannan hadisin tunda Allah ya baka sauki to saukin zaka karba kuma shi ya bulada wasu kuma suka kafa hujja da wasu ababe na daban suka wata fita azumi to mana yace Imam Malik sai Imam Shafi'i yace sun tafi akan as-sawmu afdalu liman qawiya alayhi azumi shi yafi falala ga duk wanda zai iya jurewa yayi daga cikin matafiya ga duk wanda zai iya jurewa yayi daga cikin majinyata amma fa an bata mana da farko duk wanda ya san tafiyar za ta wahalta shi wahalar da ba zai iya jurewa ba ko da kyar zai iya azumin wannan fa haramu ne azumi ya kamata mu san wannan duk majinyacin da ya san in yi azumi jinyarsa za ta karu ko za ta yi jinkirin warkewa ko zai sha wahala da kyar zai iya kaiwa shi ko wannan haramun ne ya azumi dan malamai suna tattauna suna tattaunawa ne akan mutumin da jinyar idan yi azumin ba zai sha wahala sosai ba tabiyar idan yi azumin ba zai sha wahala sosai ba wannan akan waɗannan biyun ne malamai suke tattaunawa kuma an samu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin tafiya sai ya ga an taru akan wani mutum fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi sai ya ga wani cincirin da mutane da taro da wani mutum a mai inuwa sai ya ce wannan me ya same shi suka ce mai azumi ne ya fadi ya rasulullah sai ya ce laysa minal bir as-siyamu fi safar baya daga cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki ayi azumi a halin tafiya irin wannan tafiyar mai wahala ake nufi kuma an rawaito hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a halin tafiya to ya ce zaka da wannan hadisin annabi ya ce baya daga cikin aiki na kwarai mutum yayi azumi a tafiya kuma mun samu wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya da azumi a bakin sa to taya malamai suka hada hadisin an taru akan wani mutum sai suka ce wancan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi azumi dama ba zai iya ba zai iya ba ya dauki azumi to irin wannan haramun ne domin zai cutar da kansa don mutum zai iya zuwa akan azumi daya ko biyu da zai sha yayi hakuri lafiyarsa ta dawo sai ya je ya janyo wani ciwon da kwata kwata wata Ramadan amma ba zai iya azumi ba kamar yadda ake rikici da wasu daga cikin dattawa yayi hakuri yayi azumin yau ya huta gobe ko ya huta kwana biyu ya dawo yi a'a sai ya zo ya dau azumi ya zo ya rikice har karshen watan Ramadan ba za a sake gano kansa ba to ka gwara mutum yayi hakuri ya sha azumi na kwana ɗaya kwana biyu karfin sai dawo sa'annan ya dora in Allah madaukakin sarki ya taimake shi sai ya ci gaba da azumin da ya zo ya je ya janyo wa kansa abin da ba zai iya jurewa ba to na farko dole ne mu riƙe wannan duk mutumin da idan ya yi azumi a halin tafiya ko a halin jinya zai shiga cikin wahala ko kuncin da ba zai iya jurewa ba ko da ƙyar zai iya kaiwa haramun ne azumi sune wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa alal ladina yutiqunahu sai daga cikin fasarar da aka yi waɗanda da ƙyar suke iya yin azumi suka ce dattijo da dattijuwa da waɗanda suke da jinya mai tsanani aka ce waɗannan kawai su sha azumi sa'annan su ciyarwa za su yi da dattijuwa masu wanda shekarun suka ja da waɗanda cutarsu idan ya yi likitoci suka ce ba a warkewa ko kuma waɗanda aka samu sun warke ba su daiwa waɗannan suna shan azumi za su ciyar idan muka dawo kan wannan matsala me ya fi falala ga mutumin da jinyarsa ba ta yi nisa ba zai iya azumi ba zai wahala ba ga mutumin da tafiyarsa ba ta da nisa ko kuma yana tafiya da take cike da hutu tafiya a jirgi shin wannan ya yi azumin shi ya fi alkhairi ko kuma ya sha azumin shi ya fi alkhairi a gare shi bayan malamai sun haɗu sun yadda akan waɗannan biyu za su iya shan azumi to amma ana magana akan falala ana magana akan me yafi lada domin kullum musulmi mai dabara yana neman abin da yafi lada ya aikata Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce yayi azumi shi yafi ga duk mutumin da ya iya jurewa yin azumin daga cikin majinyata da kuma waɗanda suke halin tafiya yace wa jullu madhhabi maliki ni takhir amma galibin madhhabin Imam Malik abinda aka rawaito da gare shi da almajiransa shine su suka ce kofa a guda take to mutumin da jinyarsa ba ta da yawa an yi azumin ba zai wahala ba to wanda tafiyarsa ba ta da yawa ko kuma al'ada babu wahala a cikinta suka ce su a wajensu yana da dama in ya so ya yi azumi ko ya yi azumi ya sha ko kuma ya yi azumi suka ce duk ladan ɗaya ne a wajensu a takhir wannan shi ne mazhabi na biyu wancan suka ce idan zai iya jurewa ya yi azumi shi ya fi lada to malam madaukakin sarki ya ce me wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna da wannan suka rike ku yi azumi duk da akwai wannan uzuri na jinya ku yi azumi duk da akwai uzuri na tafiya shi yafi alkhairi a gare ku da kun kasance kuna sanin girman watan Ramadan da kun kasance kuna sanin girman ladan azumi lokacin da za ku haɗu da Allah yana da dama in yi azumi ko yi azumi wasu kuma suka ce kofa a kuɗa take an bashi dama in yi azumi ko yi azumi ko kuma ya sha azumin suka ce duk ɗaya ne a wajensa to malam madaukakin sarki ya riga ya musu hukunci na daban so kuma waɗannan masu wannan kaulin sai suka kawo hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas ibn Malik yace mun fita tafiya tare da Nabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin mu suna azumi wasu daga cikin mu ba su azumi yace falan ya'ibi as-sa'imu 'ala al-muftiri wa al-muftiru 'ala as-sa'im masu azumi ba su aibanta wadanda ba su azumi ba wadanda ba su azumi ba su ma ba su aibanta wadanda suka azumi yace haka muka tafi kuma annabi yana cikin mu to wadannan sai suka ce ɗaya la da ɗaya shine mutumin da zai yi azumi tafiyar da ba ta da wahala da jinyar da bata yi nisa ba in yi azumi ba zai ji dafa ba zai wahala ba suka ce duk ɗaya ne ko yi azumin ko kar yi azumin ko kuma ya sha azumin suka ce ladan ɗaya ne suka kafa hujja da wannan hadisi sai mazhabi na uku shi ne fadin Abdullahi an rawaito daga Abdullahi ibn Umar sahabi da kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas suka ce ar-rukhsatu afdal su kuma suka ce mutum ya dau sauki na Allah madaukakin sarki ya sha ruwa a wannan tafiyar da zai wata ba wahala ya sha ruwa a jinyar da da in yi azumi ma ba zai wahala sosai ba suka ce ya dau sauki na Allah madaukakin sarki shi ya fi talala yace da wannan ne Sa'id ibn Musayyab ya fada da Imam Shafi duka tabi'ai ne da Umar ibn Abdul Aziz wannan khalifa ya adalci wanda a zamanin sa aka rasa talaka da Mujahid ibn Jabr al-Makki da Qatada da Imam al-Auza'i Imam Ahmad Ishaq duka sun tabi akan wannan suka ce su waɗannan da za su yi azumi za su yi azumi saboda uzurin da suke da shi na tafiya babu wahala a ciki sosai za su yi azumi saboda uzurin da suke ciki na jinya bai kai ya kawo ba ko kuma za su yi jurewa su yi azumi amma duk da haka suka ce su dau sauki na Allah madaukakin sarki domin fadin Allah subhanahu wataala su ma dai a cikin waɗannan ayoyi yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata zuwa karshen aya suka ce Allah madaukakin sarki ya sanya muku wannan saukin ne ku matafiya Allah subhanahu wataala ya kawo muku wannan saukin ku majinyata domin yana nufata ku da al-yusra saukakewa wa la yuridu bikum al-usra Allah madaukakin sarki baya nufin ku da me da kuntata yasa suka ce addinin musulunci addini ne mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'ittu bil hanifiyyati as-sam'a an aiko da tafarki da ya karkata a barin shirka zuwa ga tauhidi as-sam'a tafarki mai saukin gaske suka ce ya Allah madaukakin sarki zai baka sadaka kake karba ai ba maida hannun kyauta baya to Allah madaukakin sarki ya baka sadaka kuma kake karba kace kai zai kai azumin sarki ya sanya muku wannan saukin ne to waɗannan sun tafi akan haka almuhim dai mutum sai ya duba kowa balil insanu ala nafsihi basira kowa shi yafi sanin kansa ma lallai kan idan mutum zai iya jurewa jinyar da bata kai ta kawo ba ya yi azumi lokacin da mutane suke azumi ya fi sauki ya yi ibada tare da mutane sannan zai samu bayan ladan azumin zai samu lada na wannan wata da albarkarsa haka mutumin da yake matafi idan tafiyar bata kai ta kawo ba an ba shi dama amma ka sani idan ya dau sauki na hakuri zai samu ladan hakurin ne ka san ladan bai hakurin bai kai ladan azumi ba to amma musulmi yana da dama ya dau ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobin ya yi aiki da shi idan ya so yayi azumin idan ya so kuma ya dauki mazhabi na waɗanda suka tsakaita suka ce duk ɗaya ne ko ya sha ko ya azumi idan kuma ya so ya sha ruwa duka babu zargi babu kamu akan sa a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗannan da suke iya jurewa azumi a waɗannan da ba za su yi azumi ba sai da bakar wahala duka ce masala ta farko sai suka ce kamar a waɗanda shekarun suka ja da dattijo tsoho kenan da tsohuwa suka ce fidyatun ta'amu miskin irin waɗannan su ciyar da abincin miskin wato abincin da miskini zai ci ya koshi har rubutu daga Abdullahi ibn Abbas ya ce a baya shi abin da zai ci a zai buɗe baki da shi zai buɗe baki da shi sannan ya ci da sauri amma wasu malamai sun tafi akan a bai wa miskini abin da zai ci ya koshi in kuma danye ne shari'ar musulunci ta ce a bada sa'i, wasu suna cewa rabin sa'i, wasu kuma sun yi la'akari da yanayin abinci tsada da rashin tsada, suka ce idan alkama ce da abinci da ya kama da ita, duk da su a wata lokacin abinci ne da yake da tsada, mu yanzu shinkafa ta fi ma alkama tsada, suka ce idan alkama ce ko abu da yake da tsada mutum zai bada rabi, idan kuma abin da bai kai ta bane shine wanda zai bada sa'i guda, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Idan kuma da fafe ne ko a cikin abincin gida aka dafa za a ware a baiwa wani miskini, domin an rawaito da ɗaya daga cikin magabata kuma da Imam Bukhari ya kawo cikin tafsirin sa Ma'arij at-Tanzil, yace mutum zai ci da miskini abincin da yake a wannan lokacin ko kuma galibin abincin da yake ci, to kaga ba matsala bace tashin hankali. Yace sai kuma fassara ta biyu, alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, yace faman tatawwa khaira fa huwa khairun lahu, duk wanda yayi tatawwuyin alkhair, malamai suka ce ya kara a gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki dora mai da ciyarwa. Ai a ce idan mutum ya sha azumi daya ce da miskini daya, ko shi da yazo sai ce da miskini biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma saboda mawadaci ne, to za a ba shi ladan wadannan guda tara tare da ladan miskinin da Allah madaukakin sarki dora mai, yace wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamuna, amma ku yi azumi duk da uzuri da shari'a ta karba a halin dunya, ku yi azumi duk da shari'a ta karbu uzurin ku a halin tafiya, shi yake alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna, in har kun kasance kuna sanin ladan da Allah madaukakin sarki ya tana da muku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a ƙarshe, man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan, duk wanda ya azumci ni ta to mun Allah subhanahu wataala Allah zai ne sanya ta fuskarsa a barin wuta tsawon tafiyar shekaru 70. Allah ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya shirye da mu, Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ciyaye dokoki na wannan wata, Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon azumta wannan wata kamar yadda ya saukar littafin sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Allah ya shirye da mu da su gaba da mu, Allah subhanahu wataala ya dora mu akan daidai mu da su, Allah ya ba su ikon yi mana adalci da cusa tausayin mu a cikin zakatunsu, mu kuma Allah ya ba mu ikon musu biyayya kan gaskiya. Allah biya mana bukatun mu na alkhairi, mu da muke nan sauran musulmai a ko ina suke a fadin duniya, ɗan uwanmu da ake tsangwamar su a Gaza da sauran wajaje, Allah madaukakin sarki ya kai musu dauki, Allah ya taimake su akan waɗannan kafirai da sauran munafikai, Allah madaukakin sarki ya kara mana kariya, ya kare mu da addinin mu da mutuncin mu da dukiyoyin mu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wannan wata kamar yadda